Allah ya hana mu yi wani sharri da hannu ko kuma da baki ta kowace hanya, wanda ke nufin mu da sharrin kuma muna roƙon Allah in yana cikin shiryayyu Allah ka shirye da shi mu huta, in ba ya cikin shiryayyu to Allah ka tsare mu ka kame hannunsa sharri sharrin mai sharri duk inda yake. Bayan an yi sallah, an yi fiddakai, an je sallar idi, akwai azumi da akan yi wanda ake guda shida a cikin watan sabo da zai kama watan sallah kenan, wanda malamai suna ta yi mana bayani idan mutum yi wannan azumin guda shida za a rubuta kaman ya azumci shekara guda idan aka hada da wannan watan, kuma koyarwa ce sunna ce daga cikin sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wataƙila ha idan mutum ya rubuta littafin Ashimawi zai ga cewa Maliku ya karhanta don jin tsoron a kada jahilai su hada shi da Ramadana, su ce Ramadana ayat 36 ake. To malam Imamu Malik, Imamu Darul Hijira, Allah ya saka mishi da alkhairi, mu lura ba haramtawa ya ba, kuma ga dalilin da yake kawowa kada jin tsoron jahilai su rizkar da wannan azumin guda shida a hada shi da Ramadan. To kuma yanzu ni a wannan bangaren ni ba jahili bane, kai ma a wannan bangaren ba jahili bane, ka san watan Ramadan daban kuma sitta Shawwal daban, da haka kai wannan maganar karhancin ya sauka daga kanka ya kuma sauka daga kaina, domin Allah ya kaddara mun karanta hadisi ko kuma an karanta mana mun kuma gane bambancin azumin watan Ramadan da kuma sitta Shawwal. Saboda haka mu zamu ne warewaki muna gani ala basiratin, muna yi ne akan hanya madaidaiciya, wato muna wato bisa ganewa. Kuma waɗansu masu da an yi sallah washe gari suke tashi da wannan azumi, kuma su yi shi a jere su gama kafin kwana 10. To Allah ya karɓa mana duka. Waɗansu kuma suna yin sa ne ɗaiɗai, waɗansu kuma su yi biyu, ala ayi halin kafin dai watan ya ƙare. Akwai kwaɗaitarwa, ba dole ba ne, akwai kwaɗaitarwa. Bahaushe yana cewa in kana da kyau kuma sai ka ƙara da wanka, kaga kyan naka sai ya ƙara zarcewa. Idan ka yi azumin watan Ramadan sai mu ƙara da sitta Shawwal. Idan mutum bai sitta Shawwal ba za a ba shi lada ne kaman ya azumci wata 10, shi kenan iya nan abin ya tsaya, wata 2 kuma wannan kuma shi kenan. Ashe zan so, za ka so, kowannan mu zai so a ce ga shekara guda an rubuta maka ka azumce da shi kenan gaba daya, babu wani guri wani fili wanda baka yi azumin ba. Saboda man ja'a bil hasanati falahu asharu amsaliha, wanda ya zo da hasana guda daya za a ba shi 10 misalinta. Shi ta wannan azumi guda shida ya wakilci shauran kwanaki 54 a cikin wata 2 kenan, ya zama shi ne wato kowane kwana 10 an ɗauke kwana 1, shi ne za a kwashe kwana 6 a cikin wata 2, kaga kwana 54 an cike mana su saboda farala ta Ubangiji. Allah ka so mu da faralarka. ‘Yan uwa musulmi, mu yi ta addu’a. Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu da mu roƙe shi, kuma ya yi alƙawarin zai amsa mana. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Ubangijinku ya ce ku roƙe ni zan kuma amsa muku. To mu yanzu addu’ar da muke ciki ko kuma halin da muke ciki, muna cikin masu tsananin bukata, inda Allah ke wata tambaya, cewa man yujibul mudarra idza